الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيان هكا أنقوى ما سجر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna sake jaddada godiyanmu ga Allah madaukakin sarki wanda cikin ikonsa da amincewarsa da kuma kaddarawarsa ya sake kaddara haduwarmu a wannan masallaci mai albarka a daidai wannan lokaci mai albarka ba dan komai ba sai dan ci gaba da karatunmu na littafin da muka saba karantawa aqidatul atfal fi tauhidil muta'al a yau insha Allah ta'ala muna asabar daren Lahadi 13 ga watan Dhulhijja wata na 12 daga cikin shirin gwanan watannin addinin musulunci guda 12 kenan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447 wanda ya daidai da 30 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa alaihi salam idan lissahin ya tabbata wannan kuma insha Allah ta'ala shine zai kasance mana zama na biyar a cikin wannan karatu da muke a cikin wannan littafi mai albarka da farko kafin in shiga kai tsaye ina mana barka da sallah da fatan Allah madaukakin sarki ya karbi ayyukan da muka yi na ibada da kuma duk ayyukan da muka yi na neman lada a wajen Allah madaukakin sarki Allah ya karbe sa muna fata kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mana kurakuranmu Allah madaukakin sarki kuma ya sake maimaita mana irin wannan kwanaki masu albarka idan ba a manta ba mun tsaya karshen tambaya ta biyar inda malam yace su'al aina Allah yake cewa jawab Allahu fis sama'i mustawiyan 'ala al-'arsh mun fara bayani game da wannan mas'ala sai kuma lokaci ya mana halinsa insha Allah ta'ala a yau zamu yi da sa wannan bayani sannan kuma mu ci gaba da kuma cikin karatunmu kenan zuwa tambaya ta gaba duk da bamu so mu tsawaita sosai malam da ya tambaya aina Allah a ina Allah yake malam yace Allahu fis sama'i Allah madaukakin sarki yana sama mustawiyan 'ala al-'arsh ya daidaita akan al-'arshi dan ba a manta ba mun yi magana akan daidaito inda muka yi magana akan hatta Imam Malik Allah madaukakin sarki ya masa rahama wani yayi tambaya game da yaya ne ne Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al-'arshin sa domin shi malam da ya kawo wannan amsa Allahu fis sama'i mustawiyan 'ala al-'arsh ya fassara ayan nan ce da Allah madaukakin sarki yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi stawa ta cikin suratu taha Allah madaukakin sarki mai rahama ya daidaita akan al-'arshi shi kuma al-'arshi mun sani a sama yake to wannan yasa malam sai yayi wannan magana kan cewa Allah yana sama kuma ya daidaita akan al-'arshin sa kamar yanda idan ka diba zaka ga hatta a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yazo ingantacce wanda Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi wanda hadisin ya shahara wanda ake ce mishi hadithul jariya hadisin wannan baiwa wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu da wannan baiwa sai yake tambaye ta cewa aina Allah yace a ina Allah yake ya tambaye ta qalat sai tace Allahu sai tace fis sama'i ai Allah yana sama qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku entar da ita fa innaha mu'mina ku entar da ita wannan baiwar domin mu'mina ce kaga anan wannan matar sai ta ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah a sama yake da Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba da tun a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai mai da raddi zai ce kaza ba daidai ne ba domin za a yi abu a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ba daidai ne ba manzon Allah baya yin shiru nan take sai mai da amsa yace kada ku yi kaza kar ku yi kaza a madadin kaza amma da a ce kuskure ta yi wannan baiwa kamar yadda wasu idan suka zo fassara hadithin ai sai su ce ai Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai yana jarraba imanin ta ne ba wai tabbatar da Allah a sama yake yi ba wai kaga wannan kuskure ne domin ba za a taba yin kuskure a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma manzo Allah ya shi ba sai yi ba tana hudin haka manzo Allah ya ce ku entar da ita domin mu'mina ce to a yau sai kai zaka zo kuma kana jayayya da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan kuskure ne to wannan yake nuna ashe Allah madaukakin sarki a sama yake duk da sabani a cikin musulunci zaka ga wasu firak sun karkasu bangaren abin da ya shahi magana akan Allah a ina yake amma magana tabbatacciya mafi inganci Allah madaukakin sarki a sama yake mun fara karanto ayoyi zaka ga hatta a cikin suratul mulk da Allah madaukakin sarki yake cewa a amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul arda fa idha hiya tamur kadiba kaga Allah madaukakin sarki yana bayani a amintum man fis sama'i wane ne ake magana anan Allah madaukakin sarki aka ce wanda yake cikin sama wanda yake sama mana wanda yake jihatis sama yana sama wane ne wannan shine Allah madaukakin sarki kai ayoyi suna da yawa bayan shi zaka ga ayoyi da yawa suna tabbatar da Allah madaukakin sarki a sama yake akwai wata aya cikin suratul nahl da Allah madaukakin sarki yake cewa ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun suna tsoron ubangijin su min fawqihim ta saman su domin a sama yake shi yasa ma aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance idan yana addu'a yana nuni ne zuwa ga sama kai a yau idan zaka yi addu'a ba zaka zo kana addu'a kana haka ba ya Allah ina roƙonka ya Allah waɗanda suke cewa Allah yana ko ina yana kowane waje ba za su zo suna addu'a ba suna ya Allah muna roƙon kai mana kaza ko kuma ya Allah muna roƙon kai mana kaza ko ya Allah muna roƙon kai mana kaza a ya suke yi suna daga hannun su ne wani zaka ga yana kallon sama ma me yasa saboda shi hatta zuciyar shi ya yarda cewa Allah a sama yake sai kaga yana roƙon Allah madaukakin sarki to wannan ayoyi gaskiya dai za su iya tabbatar mana da cewa Allah madaukakin sarki a sama yake duk da lokacin da muka yi bayani akan wasu ayoyi a wancan darasi namu na uku in ban manta ba mun yi magana akan Allah madaukakin sarki yana cewa inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu ne muka sabkar da alqur'ani daga sama zuwa ƙasa wannan yake nuna Allah madaukakin sarki a sama yake tunda sabko sun sabkar da shi ne daga sama duk abin da kaji an ce an sabko da shi to daga sama ne to anan wani yana iya sai bayan na sabka nake tunani sai naga wani yana iya kawo shubha kan cewa ai ba dole sai in mutun a sama yake ba zai sabko abu daga sama daga ƙasa kana iya kamo wani abu a sama ka sabke shi to kaga wanda ya ka irin wannan shubha to dai wannan ayoyi dai da muka karanto a yau sun isa su barkar da shi ya gane cewa Allah madaukakin sarki a sama yake kamar yanda zaka ga hatta malamai da yawa sun yi maganganu dazu na yi magana akan firqul islamiyya kaga daga ciki akwai ahlus sunna wal jamaa wanda ahlus sunna ita ce manhaji wanda ya bayyana a wannan lokaci ko a yanzu wanda su ne akan daidai ko kuma suke kwatanta daidai me yasa saboda su suna aiki ne da maganar da Allah madaukakin sarki ya hudi da kuma maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata ba tare da tawili ba domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai yi yayi magana da ba za a gane ba Allah madaukakin sarki ya fi mu sanin kansa ya fi mu sanin yaya ya kamata ya faɗa a kansa amma shi yazo yace ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa Allah madaukakin sarki shine ya faɗa haka to a yau ko kaga a ce wani ya fito ya fassara ayat ba daidai ba ya ce wai ba haka Allah yake nihi ba ba istawa ake nihi ba istaula ake nihi kaga wannan kuskure ne shi Allah madaukakin sarki kafi shi iya larabci ne shine ya fadi ma kansa kuma domin shi yafi ka sanin kansa shi ya fadi haka ashe naka shine kawai kai shugo ka tsaya inda Allah madaukakin sarki ya fadi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma da ya tambaye wannan baiwar ya fi mu sanin Allah nesa ba kusa ba ya fi mu sanin a ina Allah madaukakin sarki yake kai kan mu je ko ina wai hadithin da yazo wanda su masu fadin haka cewa Allah madaukakin sarki ba a sama yake ba, in an ce a sama yake an yi mishi makani ko abu makamancin haka, sun yarda da cewa an yi Isra'i da Mi'rashi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan abun kuma an dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an kai shi wajen Allah. To kai da kace Allah yana nan ko yana ko ina, to yaya akai da akai Isra'i da Mi'rashi akai saman bakwai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka kai shi sama? An kai shi wajen Allah ne. Amma duk da haka kuma kazo kana magana wai je kai kokarin ka kawo tawili akan maganar da Allah ya wadi, kaga wannan kuskure ne. Tunda ko akai Isra'i da Mi'rashi aka kai shi sama daga Makka ko daga Madina aka tafi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ina? Zuwa masallacin Qudus. Sannan daga nan kuma aka yi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To yaya daga nan kuma aka dawo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Kuma ko da aka dawo da shi kasa sannan sai ya bada abin da yaje ya karbo shine sallah lokacin tun a Makka, in ban manta ba, a Makka. Daga Makka zuwa Baitul Maqdis, sannan kuma zuwa ina? Zuwa sama. To haka, amma kuma kazo ana garrama da kai akan cewa wai Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, ai istawla ake nufi ba istawa ba, wannan kuskure ne. To ahlus sunna wal jama'a sun ce Allah madaukakin sarki yana saman sammai guda bakwai ne, mustawin 'ala al-'arshi, ya daidaita akan al'arshin sa kamar yadda muka ambata. Amma ba su yin shiru, sai su ce lakin bila kaifin, ba tare da an ce to yaya ne ne Allah madaukakin sarki ya daidaita akan al'arshin shi? Wannan kuskure ne. Shi dai yana sama kuma ya daidaita akan al'arshin sa, shikenan iya abin da muka sani. Ba tare da ka je to ya kaifiye me yake da suna istiwa'in manzo Allah Allah madaukakin sarki a saman al'arshin sa, yaya yake? A'a. Sannan kuma wala tashbihin, ba sa kamantawa su ce ai yanda kaga malam wane, malam Abdullahi misali ya kishin gida, ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira, haka Allah ya kishin gida. A'a, ahlu sunna ba su wannan, sai ka kore wannan. Sannan kuma wala tamthilin, ba sa masalawa su ce kaman misali haka, kaman haka. A'a, Allah ya faɗa ya kishin gida akan al'arshin sa ya daidaita daidaito wanda ya dace da shi Allah madaukakin sarki. Shikenan ka ba kanka lahiya, kanka tsaya kana ba kanka wahala, kana zuwa wani waje wanda yake jagora wajen ahlus sunna. Malamai suna kawo Imam Ahmad bin Hanbal wanda shine jagora ahlus sunna kamar yadda ake ambatawa. Sannan kuma ahlus sunna wal jama'a su suna cewa nathbutu ma athbatahu Allah li nafsihi, muna tabbatar da abinda Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa, ko kuma abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki. Sannan kuma suna cewa muna kore wannan abin game da kamanta Allah da wani, domin aya ta zo karar Allah madaukakin sarki yace laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, Allah babu wani wanda yake kamanceceniya da shi, babu wani, ba za a taɓa yi ba, domin duk wani da za ka kawo kowane ne Allah ne ya halicce shi. To ya za a yi kuma ya kamanceceniya da Allah? Ba zai taɓa yiwa ba. To shi yasa ahlus sunna suke kan daidai, domin su suna magana akan abinda Allah ya faɗa ne kawai, ya ce kaza bai ya fi mu sanin kansa. To tun da ya faɗa haka, za mu tsaya akan abin da ya faɗa. Bayan su za ka ga akwai wasu wata firqa da ake ce mata Asha'ira, wa'innan su kuma da kuma wa'inda ake ce musu Al-Maturidiyya, su wa'innan su suna ganin cewa, shi yasa a wani littafi da na diba sai ya ce yarauna suna ganin cewa annallaha laysa fi jihatin wala makanin, Allah madaukakin sarki ba a cewa yana jiha sama ko kuma yana waje kaza a ƙasa ko a kaza. A'a, su wai Allah madaukakin sarki baya da wani waje da yake banta a nan yake. Me yasa suka ce haka? Sannan kuma su wai suna fassar, suna tawilin nassoshin da Allah madaukakin sarki ya tabbatar ma kansa shi yana sama, suna tawilin shi. Idan aka ce Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa, ko an ce Allah yana sama, misali hadithin nan na jariya da tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye ta ina Allah yake, tace yana sama, sai su ce ai da tace fis sama'i, ai sai su ce al-uluwul ma'nawi, suka ce daukaka wadda take ma'nawiyya, ba wai daukaka hissiya ba. Su ba za su ce Allah ne a sama ba, a'a, shi Allah madaukakin sarki ma'nawiyyan ne yake sama. ko kuma idan aka ce fauqa samawatihi yana sama sai su ce bi ma'ana ai shine iko ne wato ma'ana fauqa wai sarkin kowa ne domin idan aka ce sarki ka san shi ake kaiwa kololuwa wai ba su cewa Allah yana sama daga cikin wanda yake me yake da suna jagoran su suna cewa shine Abul Hasan Al-Ashari to kaga wannan kuskure ne kan cewa ba za a tabbatar ma Allah madaukin sarki yana sama ba kai yanzu ma nake tuno da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ambata cewa a kullum da daddare thuluthul akhir thuluthul layl al-akhir kashi uku dayan uku na dare na karshe manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah yace yana saukowa daga sama yazo daidai wannan saman ta duniya zai ringa tambaya ina mai roko yazo ya roka a bashi wannan yake nuna Allah madaukin sarki a ina yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce Allah yana tashi yaje daidai saman ku ya tsaya ba a'a Allah yana saukowa daga inda yake yazo daidai sama ta farko yana tambaya to amma duk da haka sai kaga ana ta mi ana ta kai ruwa rana da kai akan cewa wai Allah madauki sai a hankali bayan su akwai waɗanda ake ce musu mu'tazila su ma suna ganin cewa su kuma ya rauna Allah subhanahu wataala suna ga cewa shi Allah madaukin sarki wai shi kamar yanda su al-ashaira suka ambata su ma suna ganin cewa Allah madaukakin sarki ba a cewa yana sama ba za a ce yana sama ba an ce yana sama su suka ce wai an yi mishi makani ne an yi mishi waje ga wajen da ake samun Allah su kuma suka ce ai ba za a yi mishi hakan ba itlaqan amma su kuma suna wayu'akiluna suna tabbatar da cewa dole sai an yi mi sai an kore abin da ya shahi kamantacceniya da mutane suna dan dama dama amma dai ba su bu samu ba saboda Allah madaukin sarki a sama yake wanda yake sama gare su shine suke cewa wasil bin aba shine wasil din aba to wannan yake nuna maka cewa ashe akwai wasu firakoki da suka samu matsala wajen tabbatar da abinda Allah madaukin sarki ya faɗi suna kokarin kin tabbatarwa Allah madaukin sarki wannan abu wannan kaga kuskure ne shi yasa zaka ga nassoshi na alqur'ani dai abinda zamu fitar anan karkashin wannan shine nassoshi na alqur'ani da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su sun tabbatar mana cewa Allah madaukakin sarki yana sama kawai shine iya abinda zamu yi imani game da shi duk wani sabani da wasu malamai zasu kawo wannan ijtihadin su ne mu zamu tsaya kan abinda Allah ya tabbatar ma kansa sannan kuma mu tsaya kan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ma Allah madaukakin sarki domin a duk duniya kaf a duk halittu tun daga duniya halittun da Allah madaukakin sarki yayi babu wata halitta da ta san Allah madaukakin sarki kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba za a taba yi ba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi aka sabkan ma alqur'ani kuma shi yazo da aya ar-rahmanu 'alal 'arshi istawa ai ko kaga lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbansa wannan ayar da dai wannan ayar tana buƙatar a ce ba istawa ake nufi ba istawla ake nufi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani domin ba wanda ya kai shi sanin Allah madaukakin sarki idan ma kace halittu a fita da halittu to shi Allah shi ya faɗi ma kansa haka yau idan wani zai zo ya ce na san wane sani na hakika sai shi wannan yayi to yace wallahi baka sanni ba maganar wazabi maganar shi saboda ba wanda ya kai shi sanin kanshi shi da yayi maganar nan to ba wanda ya kai Allah sanin Allah to shi Allah tunda ya gaya mana haka kawai mimi musallama mu ce mun yarda ba tare da mun tsaya muna ba kan mu wahala ba wannan dai a takaice shi dai ne iya abin da zan yi kokari in kawo game da abin da ya shafi wannan mas'ala domin mas'ala ce da aka samu sabanin malamai sun yi ta bayani da sauransu da dai sauransu Allah madaukakin sarki ya kare mu zamu je gaba ta gaba da Allah madaukakin sa da malam yace su'al tambaya ta gaba malam yace hal yurallahu fid dunya shin yurallahu Allah ana ganin sa fid dunya a duniya malam yace jawab amsa Allahu la yura fid dunya Allah ba a ganin sa a duniya me yasa malam ya faɗa haka amma bari mu je tambaya ta gaba domin suna da alaka da ita wannan tambaya. Tambaya ta gaba mallam yace su'al halil mu'minuna yarawna Allah yawmal qiyama, shin mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki a ranar tashin alqiyama? Jawab, mallam yace na'am, yace tabbas al mu'minuna yarawna Allah yawmal qiyama, mu'minai za su ga Allah a ranar tashin alqiyama. To kaga anan shi yasa ahlus sunna ba sa kunsu sai da mi sai da zakara kamar yanda ake ambatawa. Duk wani abu da zaka ga an ce ahlus sunna sun fada, to zaka ga ba wai bugun gaba suka yi suka fada ba, a'a za su yi kokari ne su ga abinda Allah ne ya fadi sannan sai su zo su faɗi. Malam da yace Allahu la yura fi dunya, Allah ba a ganin sa a duniya, wannan nassi na alqur'ani shi ya ambata haka kan cewa Allah madaukakin sarki ba sa a ganshi a duniya ba. Saboda me? Saboda zatin mutum dan adam ba zai yi ya ga Allah madaukakin sarki ba, ba zai taba yiwa ba. Me yasa? Saboda Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam a haka. Shi yasa zaka ga lokacin da Annabi Musa ya tambayi Allah madaukakin sarki akan me, akan cewa yana so ya ga Allah madaukakin sarki, walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbu qala rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani fa in walakin anzur ila aljabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Azuwa dai karshen aya, ko da yake dai mu karanta zuwa karshen saboda ana yin wani tawili a karshen ayan nan. Falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa khara Musa sa'iqa falamma afaqa qala subhanaka tubtu ilayka wa ana awwalul mu'minin. Kaga anan Allah madaukakin sarki yace yayin da lokacin da Annabi Musa ya je wajen da za su gana da Allah madaukakin sarki, wa kallamahu rabbuhu, sai ubangijinsa yayi masa magana, yayi ma Annabi Musa magana, wannan yake nuna maka cewa Allah madaukakin sarki yayi magana ga Annabi Musa. To da aka kare magana ko kuma ana cikin magana, ana dai magana, sai Annabi Musa yace qala rabbi arini anzur ilaik, ya ubangiji na arini anzur ilaik, ka bani dama in kalle ka in ganka, ka nuna mini kanka ya Allah madaukakin sarki. Me yasa? Wannan iya daga cikin abinda malamai suke cewa ka san dan adam idan yana so ya ga wani abu dan ya samu nutsuwa, ba wai dan shi Annabi Musa bai yarda da Allah bane ba, bai yarda akwai Allah ba, a'a zaka iya cewa kamar yanda Annabi Ibrahim ya tambaye Allah madaukakin sarki, lokacin da Annabi Ibrahim yake tambaye Allah madaukakin sarki ka gwada mini yanda kake tayar da mamata idan sun yi sun rusu. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. yace ya Allah madaukakin sarki ka gwada mini yanda kake tayar da mamata idan sun mutu, yaya kake tayar da su? Tambayar da Allah madaukakin sarki ma Annabi Ibrahim ya ne ne, awalam tu'min, shin baka yi imani da za a iya tayar da mamatan bane ba? Amma saboda Annabin Allah ne kamar Annabi Ibrahim Khalilur Rahman, sai yace bala, yace ya Allah nayi imani, tabbas nayi imani, amma walakin liyatma'inna qalbi, sai dai dan zuciyata ta samu nutsuwa, in samu nutsuwa game da wannan abu. Sai Allah madaukakin sarki yace mishi ya zaka yi, ka je ka yi ni ka samu fakhun arba'atan min at-tayr, ka kama tsuntsu guda hudu kala-kala, ba kala guda ba, misali tantabara, kaza, zabuwa da kuma abin da ya shahi tsuntsuwa ko agwagwa, misali ka samu wannan guda hudu, fasurhunna, ka kama su ka daka su, za ka iya fasarawa ka daddaka su, ka daddaka ka cakula su, yanda naman waccan da kashin waccan za su haɗu waje guda duka sun haɗe. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, sai Allah ya ce sannan ka dauki juz'i
ga duwatsu guda hudu sai ka raba wannan abin da ka caccakudan nan ka caccakuda su naman da kashishuwan da jikin su da gashin su duk sun hade sai ka kasa guda hudu kowanne kashi ka dora shi saman dutse guda summad'uhunna yatina kasaya sannan sai ka zo ka zauna annabi ibrahim kace tantabara zo zaka ga naman da yake wancan juz'in wancan dutsen sama wancan dutsen na tantabara da kashin zai hito ya bar sauran da wanda yake can zai hito ya bar sauran wanda yake can zai hito ya bar sauran wanda yake can zai hito ya bar sauran za su hadu waje guda su bada tantabaran nan sannan ka kira dabba tsuntsu na gaba ka kira tsuntsu na gaba haka zaka gani to shi ya tambaye wannan ne dan ya samu nutsuwa to annabi Musa anan da ya tambaye Allah madaukakin sarki ya bashi izini ya ganshi ba wai dan annabi Musa bai yi imani da Allah madaukakin sarki ba sannan kuma ba wai dan annabi Musa bai san ba za a iya ganin Allah a duniya ba shi ya so ne amma sai Allah madaukakin sarki ya ce mishi qala lan tarani ba za ka taba gani na ballan lan suka ce la ce annafiya lan bi ma'ana qala lan tarani suka ce bi ma'ana an kore gani ne na har abada wanda suke kawowa su ce wai har a lahira ma ba za a ga Allah ba to sai su ce ai lan ita dama lan idan aka ce lan to abinda ba zai taba yiwa ba sai suka ce to wannan ai tunda Allah ya ce lan tarani suka ce har a lahira ma ba za a gani ba kaga wannan kuskure ne domin za mu zo mu tabbatar da ayoyin da suke magana akan cewa a lahira za a ga Allah madaukakin sarki to lan tarani Allah ya ce ba za ka taba gani na ba anan ana magana ne fi duniya a duniya ba za ka taba gani na ba ya kai a duniya walakin nunzur ila aljabal sai dai amma ka duba zuwa ga wancan dutsen fa in istaqarra makanuhu fa sawfa tarani idan wannan dutsen ka gane shi ya tabbata akan yanda yake to fa sawfa tarani za ka gani sai Allah madaukakin sarki yace falamma tajalla rabbuhu liljabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa lokacin da ubangiji Allah madaukakin sarki yayi tajalli saman wannan dutsen bi ma'ana yanda haske na ubangiji yake hasken nan sai da yasa wannan dutsen ya tarwatse ja'alahu dakka ya tarwatse ba a tsaya nan ba wa kharra Musa sa'iqa annabi Musa kuma sai da suma me yasa saboda jikin da Allah madaukakin sarki yayi ya gina wa dan adam ba zai iya jure ganin Allah ba a nan duniya wannan jikin namu gangan jikin mu ba za yi ba ba Allah madaukakin sarki bane ba haske ne amma annabi Musa sai da suma dutse sai da tarwatse wannan yake nuna maka ba za a taba ganin Allah a duniya ba falamma afafa sai Allah ya ce yayin da annabi Musa ya farka daga sumar da yayi qala subhanaka tubtu ilaik kadiba kaga yace qala subhanak sarki sarkin zati ya tabbata a gare ka ya Allah madaukakin sarki tubtu ilaik na tuba zuwa gare ka ina neman gafara kadiba kaga wai tambayar da annabi Musa yayi ma Allah ya Allah ka bani izini in ganka annabi Musa har ya dauki wannan a matsayin kuskure ya nemi tuba ga Allah madaukakin sarki a matsayin shi na annabi amma ya muke sai kai mutum malam zai yi laifi ya san sarai laifi yayi amma saboda shi limamin juma'a ne watakila yana bada sallar juma'a gani yake wannan sallar juma'a da yayi shikenan a'a annabawa suna ce ya Allah mun tuba balantana kai dan ku ci ku ba mu kunun balu da yake da ba kowa ba wai kace ba za ka iya roƙon Allah yafiya ba ya gafarta maka tubtu ilaik yace ya Allah ina neman tuba zuwa gare ka ina tuba zuwa gare ka sannan kuma sai annabi Musa yace wa ana awwalul mu'minina wani ne farkon mu'mini amma ana cewa ne fi zamani ko farkon mu'mini a zamanin annabi Musa ba duk duniya ba domin inda duk duniya ne kaga an samu yake su akwai awwaliyya mutlaqa akwai awwaliyya muqayyada wannan muqayyada ce kenan ba mutlaqa ce ba domin mu'minai kafin annabi Musa annabawa ne Allah ya aiko kuma duk mu'minai ne kaga kenan wannan yake nuna mu'mini ne shi amma a lokacinsa shine farkon mu'min domin shine annabi dan ya faɗa haka ko gaskiya faɗi ba ƙarya ba amma yanzu kaman misali bara ba da misali da ni ba wani ya hito dan shi malami ne sai ya ce ni ne farkon mu'minai ha aga an ce a wannan al'ummai kafi kenan yayi ƙarya saboda ba shine annabi ba to wannan shine kenan to kaga anan Allah madaukin sarki ya tabbatar mana da ba a iya ganin sa a duniya to amma sai wasu suke kawo magana game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azu a baya mun yi ishara game da Isra'i da Mi'raji da aka yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai amso mu sallah sai suka ce ai da aka tayi sama da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai manzon Allah ya ga Allah haka suka ce ya ganshi kiri da muzu wasu amma hakikanin gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ga Allah bai ga Allah madaukakin sarki ba domin Allah madaukakin sarki ya tabbatar da cewa ba za a ganshi a duniya wanda zai ga Allah sai a lahira to amma zaka ga mutane suna ta kawo shubuhohi bangaren wannan kan cewa ai me yake da suna za a iya ganin Allah madaukakin sarki a duniya amma a cikin aqida wanda take lahiyayya domin ka san akwai aqida mara lafiya akwai lahiyayya domin duk aqidar da zata zo bata gino akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ingantatta ba to bata da lafiya wannan aqida amma duk aqidar da zata zo ta gino akan alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tabbatatta to wannan ita ce al'umma aqida wadda take lafiyayya wadda take kan kwatanta aikin kwarai wadda take kan aikin dare to aqida ta musulunci wadda take tabbatatta mai kyau an tabbatar da cewa Allah madaukakin sarki jinsi na dan adam ba sai iya ganin shi a duniya ba ido gani na gaskiya me yasa saboda kamar yanda na yi ishara dazu a baya jikin da Allah madaukakin sarki ya gina mana ba ta iya jure ganin Allah madaukakin sarki shi yasa ma kuma mafi yawanci hujjar da ake ambatawa kamar yanda na karanto ayan nan dai da annabi Musa ya tambaye Allah madaukakin sarki yana so ya gan shi to wannan su suke tabbatarwa akan cewa ba za a iya ganin ni ba shi yasa jamhurin malamai kuma jamhur sun tafi akan cewa lalle mu'minai kamar yanda malam a tambaya ta gaba ai yace halil mu'minuna yarawna allaha yawmal qiyama shin mu'minai za su ga Allah a ranar tashi alqiyama yace na'am tabbas al mu'minuna yarawna allaha yawmal qiyama mu'minai za su ga Allah a ranar tashi alqiyama to ai wannan yake nuna maka dama shi kan shi malam da yazo bayani akan wanda za su ga Allah madaukakin sarki a ranar tashi alqiyama bai ce kowa ba bai ce halin nasu ya rauna Allah a yawmul qiyama ba sai ya ce mu'minai me yasa ya ce mu'minai saboda su ne Allah zai ba su ikon ganin sa wai dan ka gane hatta a lahira ma sai idan Allah ya baiwa mutane iko ne za su iya ganin sa ba wai kawai ganin damar su ne za su gani ba a'a Allah ne yake ba da iko su wa zai ba iko su ne mu'minai kafirai da munafukai ba za su taba ganin Allah madaukakin sarki ba domin su a wuta suke wanda za su ga Allah su ne ɗan aljanna mu'minai ke me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya faɗi haka a cikin alqur'ani ayoyi da yawa aya ta farko Allah madaukakin sarki ya ce wujuhu yawma idhin nadira ila rabbiha nadira Allah madaukakin sarki yace wujuhun wasu fuskoki yawma idhin a ranar tashin alqiyama a wannan ranar nadiratun suna cikin haske suna cikin annuri me yasa suke cikin annurin nan sai Allah yace ila rabbiha nadira saboda za su ga ubangijin su wannan fuskokin za su yi dubi zuwa ga ubangijin su za su ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sa muna daga cikin wanda zamu ga Allah madaukakin sarki a ranar tashin alqiyama a cikin aljanna to kaga wannan ayoyin guda biyu sun zo a cikin suratul qiyama bayan su ayar da Allah madaukakin sarki yake ambata cewa lil ladina ahsanul husna wa ziyada a cikin suratul yunus Allah madaukakin sarki yace lil ladina ahsanul husna lil ladina ahsan ga mutane wa'inda suka kyautata a nan duniya to da aka ce suka kyautata a nan duniya menene suka kyautata ai suka kyautata ayyukan su ba su yi aikin da suka ga dama ba, a'a sun yi aikin da Allah madaukakin sarki yake so a yi, sun yi aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yi. Shi yasa sai Allah madaukakin sarki yace lil ladina ahsanu, menene sakamakon su? Sai Allah yace al husna, suna da sakamako wanda yake mafi kyau. Malaman tafsiri da suka zo fassara sai suka ce, sai suka ce ai wannan ana magana al husna, anan shine aljanna, domin babu abin da ya kai aljanna kyau ballantana har a samu wanda ya fita. Ita ce al husna mafi kyau, aka ce ba a ce suna da kyakkyawa ba, a'a al husna mafi kyau ita ce aljanna. To taya zamu ga ai da aka ce lil ladina ahsanul husna, suka lil ladina ahsanu, wa'inda game da wa'inda suka kyautata, ya ne ne kyautatawa? Idan muka koma cikin suratul mulk zamu ga ya Allah madaukakin sarki ya ambata mana menene ake kyautatawa. Allah madaukakin sarki yace tabarakallazi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu aish ahsanu min amala. Wa'inda suka kyautata aiki, ashe da Allah madaukakin sarki yace lil ladina ahsanu, game da wa'inda suke kyautata sai ka zo ka kaddara ga abinda suke kyautata, amalan aikin su na duniya da suka yi shine suka kyautata, suka yi aiki mai kyau, ma'ana suka bi Allah, busu yi shirka ba, suka bi sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, busu yi bid'a ba, busu ƙara abubuwa ba, wa'innan su ne za su yi, sai Allah ya ce al husna, to sakamakon su shine mafi kyau. Ai a nan duniya ahsanu amal sun yi mi ahsanu, sun kyautata, me suka kyautata? Aiki. To sai Allah ya ce zan ba su mafificin abin da suka aikata, su aiki ne suka yi, sallah suka yi, azumi muka yi, ibada muka yi, kaza muka yi, to sai Allah zai ba mu abin da yafi wannan. Menene yafi wannan? Shine aljanna, domin aljanna ta fi wannan ayyukan da muka yi. Billahi allazi la ilaha illahuwa, ba wai ayyukan namu ne Allah yake diba wai zai ba mu sakamakon aikin da muka yi ba. E tabbas sai ka kwatanta sannan da rahamar Allah sai ka samu aljanna, amma ba wai aikin bane yake daidai da aljanna da aka baka, ina ba zai taba yiwa ba, domin aljanna tsadarta ta kai tsada. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace gele mayafi dan kwali na mata aljanna yafi duniya da duk abin da ke cikin duniya tsada. Menene ake nema a duniya? Ba kuɗi bane ba, ɗan kidnapping, ɗan wacece, menene da menene? Kowa neman kuɗi ne yake saboda kuɗin nan. To wannan kuɗin da duk wannan manyan gidajen da manyan motoci da manyan jirage da mutum zai tara da duniyar gaba ɗaya, Allah ya ce ɗan kwali guda na mata aljanna ya fi shi tsada. To kaga ko wannan ya za a yi a ce a ɗan aikin da muka yi kuma zai ba mu wannan abu? Shi yasa sai Allah ya kira ta a yi da alhusna, mafi kyawu. To bancin wannan mafi kyawun da Allah zai bai wa ɗan aljanna, kai mala Allah kai mu aljanna, duk wanda bai shiga aljanna ba wallahi ya yi asara duniya da lahira. Allah kai mu aljanna, Allah ya ba mu aljanna. Sai Allah ya ce kuma waziyada, bayan mun ba su alhusna, sai Allah ya ce waziyada da kuma ƙari. A nan ne inda abun yake. Yanzu mafi yawanci dai mutane sai ka ji muna ai mu dai mu samu mu shiga aljanna. To aljanna mun same ta, ai dama shi ne abinda kowa yake so, abu mai kyau ka samu aljanna. Yanzu ka samu aljanna, sai Allah ya ce ba za a barka haka nan ba, wa ziyada za a ƙara maka wani abu. A nan malaman tafsiri sun yi ittifaki akan ziyada da ake nufi a nan shi ne ganin Allah madaukakin sarki. Kaga wannan yake nuna ashe a ranar tashin alƙiyama muminai kawai za su ga Allah, ba kowa ba zai ga Allah. To wannan yake tabbatar mana da a nan duniyan ba za a taɓa ganin Allah madaukakin sarki ba, sai a lahira, a lahiran ma sai muminai, ba kowa ne zai gan shi ba. To shi yasa jumhurin malamai sun tafi akan cewa a nan duniya ba za a iya ganin Allah madaukakin sarki ba, sai dai a lahira. Sannan kuma magana da suke kawowa kamar yadda mun ambata a cikin bayani da ya gabata kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raj, lokacin da aka yi Mi'raj, tunda Mi'raj shine lokacin da aka tafi da shi zuwa sama. Wasu daga cikin malamai wanda su ne a kan me bata sai suka ce innahu ra'a Allah bi ainihi, kaga babban magana kenan, suka ce ya ga Allah da idansa, wannan kuskure ne. Amma wa akharun qalu, wasu kuma sai suka ce a'a ra'ahu bi qalbihi, ya ga Allah madaukin sarki ne da zuciyarsa ko kuma suka ce ay ra'a nuran wa hijaban kaga abin da yake mafi inganci kenan musan Allah ya ga haske ne sannan kuma ya ga shamaki ma'ana bai ga Allah madaukin sarki ba amma a ranar tashi alkiyama Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara ganin Allah madaukin sarki me yasa ta ina zamu ga wannan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari cewa idan an je ranar tashin alkiyama a hilin alkiyama kawai mutane za mu shiga damuwa domin Allah ya yi shiru bai ma kowa magana ba ko hisabi ba a fara ba an kyale kowa muminai musulmai da muminai tun daga lokacin annabi adam har zuwa al'ummar da za a halaka daga karshe ko da kiyama za ta tashi a kansu daga karshe Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a tattaru aje gaban annabi Adam mu ce annabi Adam ka cece mu ko hisabin ne a zo ayi annabi Adam zai ce ba zai iya ba me yasa ka diba kaga annabin Allah ne yake magana a yanzu kan cewa ba zai iya ba annabi Adam abul bashar baban duk duniya gaba ɗaya duk mutanen duniya shi yake cewa ba zai iya ba kuma ƴaƴan shi ne suka je wajen shi ya nemi ceto ya taimake su ya cece su irin soyayya da take tsakanin uwaye da ƴaƴan su amma wannan duka Annabi Adam yace ba zai iya ba wai a yau sai wani zai so ya ce maka zai cece ka a ranar tashi alkiyama kuma ka yarda annabi yana cewa ba zai iya ba annabi ƙarshen matsayi mai girma a duniya mu annabi kenan duk yanda ka kasance mutumin kware ba za ka taba zama annabi ba annabi ya fi kowa daraja a cikin mutane to wannan mai matsayin wannan yana cewa ba zai iya ba sai wani yanzu ya zo ya ce maka zai iya kuma ka yarda haba wanda bai ma kai rabin matsayinsa ba ya zo ya ce ma zai kuma ka yarda ina hankalinka ya tafi annabi adam ya ce sai dai a tsaye zuwa wajen annabi nuhu a ce kai ne farkon annabawa kai ne farkon manzanni annabi nuhu ka cece mu ya ce ba zai iya ba saboda yayi addu'a an hallaka mutane wai shine ko kawai abin da yake gani ba zai iya ba sai dai a tafi wajen annabi ibrahim ya ce ni sai wallahi ba zan iya ba ni ma ni ya ce wallahi ban kai wannan matsayin ba ni da na je na sassara gumaka na ce babbansu ne shi ya sare su ni kuma yanzu ku zo ku ce ni ma tsoro nake Allah ya hallaka da ni sai dai ku tafi zuwa ga annabi isa annabi isa ya ce ai din nasu mai sauki ne ni ce akai ni dan Allah ne ma ni ce akai ni dan Allah ne kuma Allah ya ce takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirrul jibalu hadda me yasa an da'u lirrahmani walada Allah ya ce sama ta kusa ta tsage ta fado daga sama ta fado ƙasa ta kusa ta tsage duwatsu sun kusa su ruguje wai me yasa Allah ya ce an da'u lirrahmani walada kawai dan an ce Allah ya rikida yana da da sama ta kusa ta fado ƙasa ta kusa ta tsage duwatsu suka kusa su tarwatse yace to ni wace akai ni kin ne dan Allah wasu kuma suka ce ni ne ma Allah yace ai wallahi ba zan iya ba gaskiya to kage gwaro incin amma sai mu tattara sai a ce sai dai mu je zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kage manya kenan za mu tattara mu je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu ce ya manzon Allah ka cece mu buɗe bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ana laha wannan aiki na ne Allahu akbar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya fi kowa tausayin kowa ya fi ka jin tausayin kanka ya fi ka son ka ya fi mahaifanka son ka shi yasa an aka ce sunnarsa ce ka bi shi kada ka damu mahaifanka Allah madaukin sarki zai fahimtar da su daga baya ya fi kowa son ka sai ya ce babu matsala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce zan tafi wajen Allah in yi sujada to kaga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi zai fara zuwa wajen Allah madaukin sarki zai yi sujada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zan yabi Allah irin yabon da ni kaina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sai nayi sujudar zan san abin da zan wadi sai Allah yace mu manzo Allah dago kanka irfa ra'sak ka dago kanka wasal tu'ta tambaye duk abin da kake so an baka ya rasulullah washfa'tu shafa' ka nemi ceton kowa za a baka budan bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce ummati al'ummata Allahu akbar kadibiyan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake so al'ummata ya Allah ceton al'ummata nake so a wannan lokacin ne za a ta yi ai hisabi to kaga wannan yake nuna ashe ba wanda zai ga Allah madaukakin sarki a duniya sai a lahira sannan za a ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya kai mu ya sa muna cikin wanda za su ga Allah madaukakin sarki a ranar tashi alkiyama to kaga wannan yake nuna ashe mi ba a ganin Allah madaukakin sarki a duniya sai a lahira amma za ka ga akwai waɗanda ake ce musu sufaye wanda su za ka ga suna cewa ai za a iya ganin Allah madaukakin sarki shi kuma wannan mafi yawanci Allahu a'lam ba wasu littafan su da yawa na sani ba amma mafi yawanci suna yi ne dan su yi mi dan su kare aqidar su domin aqidar su musamman dariqa wanda ake jingina ta zuwa ga Sheikh Ahmad Tijjani suna jingina dariqar su ko kuma suna kaiwa zuwa ga ibadun su ma ai wa'innan shehunan su suna yin mafalki ne a cikin mafalki za su ga manzon Allah kiri da muzu to su kuma abinda suke so shine suna so su tabbatar da ai Allah madaukakin sarki ana ganin shi to tunda ko ana ganin Allah a duniya ba abinda zai hana a ga kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a duniya sai a ce mi ai Shehu Ahmad Tijjani ya ga manzon Allah kiri da muzu ya bashi salatul fatih ya zo da shi wannan salatul fatih din kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai mutane su ringa karantawa to anan ba wai ina magana akan su ba amma zan danyi dan tsokaci akai abinda zai baka mamaki shine lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata salatul ibrahimiyya sai da aka shekara kusan 1000 da kusan shekara 100 da wani abu na manta ko 200 da wani abu sannan shi Shehu Ahmad Tijjani aka haife shi to yanzu duk wa'incan shekara 1000 da wasu ɗan ɗariruwa da aka yi duk ba a san da wannan salatin ba da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salatul ibrahimiyya ake bauta ma Allah to yanzu yau in ka ce a fasa yin wancan shin alqur'ani yace a fasa yi ayi wannan hadda zaka ce har cikin sallah sai an yi shi hamma an baka yi shi ba zargin ka ake sai a ce me yasa baka yi shi ba bal saboda yana da lada kaza kaza da sauransu to wai mu tabbata sallamna jadalan mu she ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya ba ta Sheikh Ahmad Tijjani wannan salatin mu she mu dauka haka akai to yanzu da Shehu Ahmad Tijjani da Sayyiduna Abu Bakar radiyallahu anhu wa yafi falala a cikin musulunci ba a gamawa babu wani wajhul muqarana ana sayyidina abubakar menene sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya daga cikin wa'inda manzon Allah ya karanta salatul ibrahimiyya a gaban su su suka ce manzon Allah ya karanta wannan salatin to yanzu da salatin da manzon Allah ya ba abubakar da wanda ya ba Sheikh Ahmad Tijjani dan Allah wanne ya fi falala wai in mun ma kalli falalar su biyun wai in ma da gaske mun yarda manzo Allah ya ba da wancan wanne ya fi babu wani jayayya a ciki domin hatta a cikin alqur'ani sai dai kaji Allah madaukakin sarki ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai ambaci wani sahabi ya jingina shi kai tsaye zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin shi na gaskiya in ba sayyidina abubakar ba idhuma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan malaman tafsiri anan da Allah ya ce idh yaqulu yayin da yake ga ya sahibihi sahabinsa abokinsa malaman tafsiri duka sun ce Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar shine sahabin manzo Allah mafi falala, amma kuma kace zaka fifita wani akan wanda aka ba wannan wai umma mun yarda manzo Allah ne ya bada wancan kin. To in ka hada kaga babu zancen hadawa. To ɗan uwa ba shi ya kani ba, ba zan tsaya ina magana akan wannan ba. Wanda yake nuna mana su suna ganin cewa wai za a iya ganin Allah da sufa yake nan, duk da ba su ne kadai ba, dariƙa wanda nace ta tijaniya su ne akan wannan, ba su kadai ne ba, sauran dariƙoƙi suna kai, suna ganin cewa ai za a iya ganin Allah a duniya. Amma gaskiya wannan kuskure ne, ya saba ma ayoyi da muka karanta. Kai hatta ma akwai ayar da Allah da kansa yace la tudrikuhul absar, ka gani wannan kadai ta isa, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Gani idanunmu, ganinmu baya riskar Allah madaukin, ba iya ganin Allah madaukin sarki. Shi Allah shine yake gani, yake riskar ganin nan, amma ba mu iya ganin sa a nan duniya. Wa huwa latiful khabir. To kaga wannan yake nuna cewa ashe a ranar tashin alkiyama tabbas mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki. Muna fata Allah madaukakin sarki ya sa muna cikin wannan mu'minan da za su ga Allah madaukakin sarki a ranar tashin alkiyama. Da Allah madaukakin sarki yace lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada, ƙarin da aka yi musu shine aljanna, ko shine ganin Allah madaukakin sarki. To Allah madaukakin sarki ai yayi bayani game da kuma ganin sa, ko kuma in ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari mu'minai za su ga Allah madaukakin sarki. Domin Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innakum lalliku satarawna rabbakum, za ku ga ubangijinku kama tarawna al-qamara yawmal lailatal badri, kamar yanda kuke ganin wata a ranakun haske 13, 14, 15, kamar irin rana irin ta yau. Da daddare idan an diba za a ga wata, ba wani abu, la tudhammuna fi ru'yati, manzo Allah ya ce ba abinda zai cutar da ku wajen ganin sa a ranar tashin alkiyama. Ɗan aljanna kenan, Allah ya kai mu aljanna. Wannan yake nuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za ku ga Allah yanda kuke ganin wata, yanda kuka ga wata a wannan ranakun da ya cika haskensa gaba daya. Wai dan a nuna mana kan cewa a ranar tashin alkiyama ma yanda kaga wannan watan, ko yanzu wata in ya kai 13, 14, 15, dan Allah in ka zo diba sai kana tambaya wai ina yake, ana ce gashi can, gashi baka da bukatar wannan, kana daga kanka gashi nan ka ganshi. To haka ne za a ga Allah madaukakin sarki wanda suka shiga aljanna kenan a ranar tashin alkiyama. Babu zancen wai kai dan matsa mini kana kare ni, a'a, za mu ga Allah insha Allah in mun shiga aljanna. Allah ya kai mu aljanna. Ɗan uwa masu girma, ne ya kamata mu dakata sai mu tashi akan tambaya ta gaba da malam yace man nabiyuka. Insha Allah ta'ala ina ga mun zo tambayar da karatun mu zai fara dan gudu sosai. Insha Allah ta'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu gaba ɗaya da muka yi, sannan kuma Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan da muke na alkhairi. Allah madaukakin sarki inda muka yi daidai, Allah madaukakin sarki ya sa mu yi tarayya da ni da ku gaba ɗaya cikin lada, inda na yi kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya gafarta mini. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.